الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Litinin 5 ga watan Ramadan, Hijira ta 1444, ya dace da 27 ga watan 3, shekara ta 2023. Muna cikin Suratul Ahzab, kuma a yau za mu ci gaba ne daga ayata 26 insha Allah. Karatunmu na yau yana ɗauke da bayani a kan yakin Bani Qurayza. Banu Qurayza suna cikin Yahudawa waɗanda suke zama a garin Madina tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun gabatar da bayani akan cewa a lokacin da manzon Allah ya taho garin Madina, Allah ya sanar da shi ya rubuta alƙawarin zaman lafiya a tsakaninsa da mazauna wannan yankin. Wannan ya tabbata a littafin tarihi babu shakka. Za ka gani a Siratu Ibn Hisham, yana juz'i na uku shafi na 706, yana a Siratu Nabawiyya As-Sahiha, littafin Al-Akramul Umri a juz'i na farko shafi na 316. Babu shakka a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, yayin alƙawarin zai zauna lafiya da ƙabilu da mabiya addinai na wannan garin. Wannan yana daga abin da Muhammad bin Ishaq ya rubuta a littafin tarihinsa. Yace wa kataba rasulullahi kitaban bainal muhajirina wal ansar, annabi ya rubuta wata takarda ta alƙawari, sannan kuma a daidai wannan gaba manzon Allah ya hada yan uwantaka a tsakanin al muhajiruna da kuma al ansar, waɗanda suka hijira daga Makka suka dawo garin Madina. Annabi ya hada yan uwantaka a tsakaninsu da mutanen Madina. Wannan hikimar ita ce a samu taimako a tsakanin juna, saboda mutanen Makka baƙi ne a garin Madina, ba su da wata hanya na samun taimako. Saboda haka sai Annabi ya kira mutanen Madina, sai ya hada dangantaka tsakanin mutum da mutum, tsakanin al-muhajir da kuma al-ansari. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. To sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafa alƙawari a tsakanin Yahudawa da musulmai, wa ahadahum wa aqarrahum ala dinihim wa amwalihim. Wannan duk yana littafin tarihi a rubuce. Manzon Allah ya yi alƙawari da su a kan cewar za a tsare dukiyarsu, za a tsare addininsu, babu wanda zai taɓa musu. Ba mai hana ba Yahuda ya yi addininsa, ba mai taɓa dukiyar ba Yahudi, da a zauna lafiya. Washtarata alaihim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sharadi ga waɗannan Yahudawan, kuma abinda yake rubuce bismillahir rahmanir rahim. Kaga kenan hatta wannan takarda da Annabi ya alƙawari a tsakaninsa da Yahudawa, sai da aka samu bismillah a farkonta. Da Annabi ya yi bismillah sai ya ce hadha kitabun min Muhammadin nabiyyi bainal mu'minina wal muslimin min quraishin wa yathriba. Wannan takarda ce da aka rubuta alƙawari a tsakanin Muhammad annabin Allah, yana tsakanin mu'minai da musulmai wanda sun shafi Qurayshawa da musulman da ke zama a garin Madina, wa man tabi'ahum da waɗanda ke bin su. falahika bihim wajahada ma'ahu, duk waɗanda ke tare da su wato suna ƙarƙashin wannan alƙawari da annabi ya kulla. To babu shakka wannan ita ce takarda ta farko da manzon Allah ya rubuta na alƙawari a tarihin sama gaba ɗaya, a tarihin musulunci. Wannan takarda ita ce takardan farko na alƙawari zaman lafiya a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ba musulmai ba. Za ka gani a littafin Muhammad bin Ishaq, littafin tarihinsa, shi Muhammad bin Ishaq ya rasu a hijira ta 151, kaga zamaninsa yana kusa da zamanin manzon Allah. Sannan akwai Ibn Sayyidin Nasi daga cikin malamai waɗanda sun rubuta wannan wasiƙar. In ka dubi littafansu za ka gani akwai Ibn Kasir, yana littafin Ibn Kasir, littafansa na tarihi, za ka ga wasiƙar da manzon Allah ya yi, takarda da aka rubuta ta yarjejeniyar zaman lafiya. Waɗannan malaman tarihi ɗin sun rubuta wannan takardan, hadhihi alwasiqa, wa darajaha fi kutubihim, kuma wa darajuha fi kutubihim. In ka dubi littafan tarihin za ka gani sun saka wannan takarda a ciki. Hakanan al-Imam al-Baihaqi shi ma ya kawo labarin wasiƙa wannan takarda da aka rubuta tsakanin annabi da Yahudawa. To bayan Ibn Ishaq, sannan kuma Ibn Hisham shi ma ya rubuta wannan a tarihinsa. Shi Ibn Ishaq ya rasu a hijira ta 151, amma Ibn Hisham ya rasu a hijira ta 213. Da ka gani a Asiratun Nabawiyya bi suratin aksar tafsila, shi ya fi kawo bayani daki-daki game da alƙawarin da annabi ya rubuta da Yahudawa a zamansa a garin Madina. Kuma malaman farko waɗanda suka rubuta littafai suka saka labarin wannan wasiƙar akwai Abu Ubaidin, littafinsa Kitabul Amwal shi ne littafin farko da aka rubuta a kan wannan tsari. Sannan akwai Kitabul Amwal na Humaid bin Zanjawai, wanda ya rasu a hijira ta 247. Kuma wasiƙar ma tana Ar-Rahiqul Makhtum, wani ƙaramin littafi na Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, yana shafi na 158. Malamai daban-daban sun yi magana a littafansu game da alƙawarin da annabi ya ƙulla a tsakaninsa da mazauna a garin Madina. Za ka gani a littafin Ahkamu Ahli Zimma na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a mujallar na uku shafi na 397. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi bayani mai tsawo game da wannan alƙawari da annabi ya ƙulla. Hakanan Ibn Kasir a littafin tarihinsa Al-Bidayatu wan-Nihaya, yana mujallar na uku shafi 273. Idan ka dubi littafin tarihin Ibn Kasir ya yi babi musamman saboda wannan alƙawari na zaman lafiya, yana cikin muhimman abubuwa waɗanda masana tarihi ke ƙoƙarin sani. Idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya yi alƙawarin zai zauna lafiya da mutane, kaga jama'a da su so su ga wannan takardan mai takunsa yaya bayaninta yake. Saboda haka yasa malamai daban-daban suka sa wannan a littafansu, har ma Ibn Taymiyya ya yi magana a kai a littafinsa As-Sarim al-Maslul, wanda ya rubuta a kan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah, sai da ya kawo wannan labarin alƙawarin da annabi ya yi a wannan littafin. Innal yahuda muttafiquna ma'al mu'minin, yana daga cikin abin da annabi ya rubuta a wannan wasiƙa ɗin. Aka ce innal yahuda muttafiquna ma'al mu'minin ma damu muharibin, wa innal yahudi bani awfin zimmatan minal mu'minin. Manzon Allah yake cewa Yahudawa suna da alƙawari na tsare addininsu, wato an samu daidaituwa an samu kyakkyawar fahimta a tsakanin Yahudawa da musulmai akan cewar kowa yana da damar yin addininsa. A rubuce, lil yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusihim illa man zalama, to fa amma wanda ya yi zalunci wa asima, duk mutumin da ya warware duk sashin da ya warware wannan alkawarin, fa innahu la yuta'u illa nafsahu wa ahli baitihi, duk wanda ya warware wannan takadda alkawarin da aka yi na zaman lafiya, to yana hallaka kansa kuma yana hallaka iyalan gidansa. Wato ma'ana hukuncin kisa ne akan wanda ya warware alkawarin da aka yi na zaman lafiya din nan. Wannan a rubuce yake, in ka dubi waɗannan littafai duk za ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan takadda ya sa an rubuta duka ƙabilun Yahudawa, duka ƙabilu da aka samu Yahudawa a cikinsu, sai da aka rubuta sunayensu a cikin wannan yarjejeniya. Inna li yahuda bani najjar misla ma li yahudi bani aufin, wa inna li yahuda bani harisi misla ma li yahudi bani aufin, wa inna li yahudi bani sa'ida misla ma li yahudi bani aufin. Wato annabi ya sa aka rubuta duk Yahuda wanda suke garin Madina hurumi ɗaya ne suke da shi, saboda haka wannan alkawari na zaman lafiya ya shafe su gaba ɗayansu. Idan aka samu wani ya warware wannan alkawari, babu shakka hukuncin kisa ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Ahkam Ahli Zimma ya ce hadhihi sahifatu ma'rufa inda ahli ilmi, wannan takardan sananniya ce a wajen masana, masana sun sani, dun malaman tarihi sun riga sun san da wannan takarda, kuma takarda ce da an rubuta ta akan adalci. Wa atirafun bil hawiyatil muta'addida, an yi la'akari da Madina ta haɗa mutane daban-daban, ta haɗa mutane daban-daban, akwai Larabawa, akwai waɗanda ba Larabawa, akwai matsafa, akwai musulmai, akwai Yahudawa. Saboda haka sai ya zama alkawarin zaman lafiyan ya dace, kuma ya zo a kan gaba, yana da muhimmanci. To wannan shi ya nuna cewar abin da Yahudawan Madina suka yi wa manzon Allah ba su kyauta ba, saboda a lokacin da Larabawa suka haɗa kai za su yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma haɗin kan Yahudawa, sai aka samu akwai ƙabilar Banu Quraiza. Banu Quraiza suna daga cikin waɗanda suka ba da haɗin kai ga wannan gangami da aka yi, rundunonin mayaƙa da suka kewaye Madina da nufin za su yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai aka samu akwai hannun Yahudawa mazauna Madina a wannan yaƙi, to kaga babu shakka sun saba alkawari, sun warware yarjejeniya da aka yi da manzon Allah. Wanda wannan ya auku a shekara ta biyar a watan Zulqa'ida, ƙarshen watan Zulqa'ida, a lokacin ne Allah maɗaukaki ya tarwatsa rundunonin kafirai. Allah ya tarwatsa su da ya turo guguwa, wannan guguwa ta kore su. To guguwa nan da ta kori kafirai gaba ɗaya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida, musulmai kowa ya dawo gari, hankali ya kwanta. To wannan ya samu hadisai kamar kashi biyu, akwai hadisai daban-daban da aka samu daga manzon Allah. Misali, akwai riwayar Aisha, Allah ya kara mata yarda. Aisha ta ce tana ba da labarin wannan yaƙi, ta ce usiba Sa'ad bin Mu'azin al-Ausi yawm al-Khandaqi, a lokacin da waɗannan rundunonin kafirai suka zagaye garin Madina, harba-harba da aka dinga yi a tsakanin musulmai da kafirai, sai ya zama akwai wani kafiri kuma ba Quraishi, wani mutum daga cikin Qurayshawa, daga cikin sojojin da suka zo daga Makka, ana kiransa Hibban bin al-Arifa, sai ya zama ya harbi wani babban sahabin manzon Allah da ake kira Sa'ad bin Mu'az shugaban kabilar Al-Aws ya harbe shi da ya harbe shi sai ya same shi a hannu ya tsinke masa jijiyar jini na hannu wannan babban jijiya da take kai jini sassan jiki to wannan harbin da ya masa sai zama jini yana ta zuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace fa daraba an-nabiyyu khayma fil masjid sai manzon Allah ya ce a buga masa haima a cikin masallaci kusa da gidan manzon Allah li ya'udahu min qaribin saboda annabi ya rika zuwa duba lafiyar shi wannan sahabi Sa'ad bin Mu'az ya zama yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya koma gida manzon Allah sai ya ce a buga masa haima a masallacin to bare kuma ga yanayin da dama musulmai suke ciki ya zama kafirai sun zagaye gari gaba daya to sai ya zama buga masa haima a cikin masallacin ya zo da hikima kaga kenan yana cikin mutane sannan kuma yana kusa da manzon Allah falamma raja'a rasulullahi min al-khandaqi a lokacin da Allah ya turo guguwa ya kori kafirai Aisha tace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida wa wada'a silaha ya aje makami waqta sala annabi ya shiga wanka to yana cikin wanka fa'atana jibrilu alaihi salam Aisha tace sai ga mala'ika jibril ya zo gidan mala'ika jibril ya taho gidan amma ya riga ya rikida ya taho a sura na mutane Aisha take bayanin ta ga mala'ika jibril ya zo a sura ta dihiyatul kalbi wa huwa yanfudu ra'sahu min at-turab min al-gubari mala'ika jibril yana kakkade kansa saboda kura da yake kanshi kaga ya nuna cewa akwai mala'iku a tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki wanda ayoyin qur'ani sun tabbatar da haka faqala mala'ika jibril da ya taho sai yake ce ma annabi qad wa ba'ta silaha ka aje makami ko wallahi ma wada'tuhu ni dai na rantsa da Allah ban ajinawa ba mala'ika jibril ya ce ni kan ban ajinawa makamin ba ukhruju ilaihim yace mala'ika yace ma annabi Muhammad ka fito mu ta hewurin su sai manzo Allah ya ce fa aina ina zani in fito ko mu je ina bayan Allah ya tarwaza kafirai sai mala'ika jibril ya ce kad afa Allahu anka Allah ya fi maka ya kai Muhammad wa ba'ta silaha har ma da ka aje makami in ji mala'ika jibrilu wato mala'ika yana gani annabi ya yi mai kuskure da ya aje makami ai ba a gama yaki ba tunda ka aje makami Allah ya fi maka yace wa lam tad'ahu mala'ikatullahi kaga ku kun aje makami amma mala'ikun Allah ba su aje nasu makaman ba saboda haka da annabi ya ce fa aina ina kake nufin za mu je fa ashara ila bani quraiza sai mala'ika jibril ya nuna da hannunsa ya ce unguwar waɗancan kafiran banu quraiza yahudawa saboda me sun ba da haɗin kai ga yakin da aka yi a garin madina kuma dama can alƙawarin ga yadda aka yi za a zauna lafiya tare da su to shine Aisha ta ce fa atahum rasulullah manzon Allah dalilin da ya sa kenan ya fita daga garin Madina ya tafi unguwar Banu Quraiza na Yahudawa kaga annabi bai tafi da umarnin kansa ba manzon Allah ya tafi ne bisa umarnin Allah saboda mala'ika Jibril in ya faɗi magana babu shakka yana faɗa ne da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala hadisin Aisha din nan yana sahihul Bukhari babul khaymati fil masjid hadisi na 3896 kuma yana sahihu muslim babu jawazi qitali man naqaba al ahda sunan babin kenan al imamu muslim yayi babi da ya kawo hadisin aisha sunan babin daidai ne a yaki wanda ya warware alƙawari daidai ne a yaki wanda ya kunce alƙawarin zaman lafiyar da za a yi tsakanin musulmai da shi sai kawo hadisin Aisha shine hadisi na 1769 kaga kenan hadisi muttafaqun alayhi ta riwayar Aisha yanda ta bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu umarnin mala'ika jibrilu kafin ya bar garin madina a tafi yakin banu quraiza su banu quraiza nan ba su da nisa a tsakaninsu da madina amma da yake zama suke unguwa unguwa a zamanin da unguwar su bata cikin gari sai dai tana nahiyar gabas gabacin madina ta yankin al'awali ta wannan nahiya wannan unguwar take yahudawan suna da dan tazara amma za a samu tafiyar kamar awa 6 tafiyar kasa tsakanin madina zuwa inda unguwar waɗannan yahudawan take to sannan akwai hadisin abdullahi ibn umar bayan hadisin aisha Allah ya kara mata yarda hadisin abdullahi ibn umar yace qala an-nabiyyu yawm al-ahzab a ranar da Allah ya tarwatsa rundunonin mayaka waɗanda suka kawo hari garin madina a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kira bilal yace mu bilal ya zaga gari ayi ta sanarwa la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani quraiza kada wani ya yarda yayi sallar la'asr sai a unguwar banu quraiza ta yahudawa tana gabas da madina yankin al-awali musamman bilal ya dinga zagawa yana sanar da mutane saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa kada wani yayi sallar la'asr face a unguwar banu quraiza kaga kenan ba a gama yaki ba da can musulmai sun shiga gidajen su da nufin za su kunce damara za a aje makami to saboda haka sai ga sanarwa abdullahi ibn umar yace fa adraka ba'dhum al-asr fi at-tariqi duk wani sahabin da ya ji wannan sanarwa sai ya kama tafiya kawai saboda gaskanta Allah da manzon Allah da ka ji sanarwa annabi ya ce kada a yi sallar la'asar sai a unguwar yahudawa ta banu quraiza sai mutum ya kama hanya to amma duk da haka abdullahi ibn umar ya ce wasu sun yi la'asar din akan hanya fa qala ba'dhum wasu kuma suka ce la nusalli hatta na'tiyaha suka ce ba za mu yi sallah ba sai mun isa domin asali abin da sakon manzon Allah ya faɗa kenan annabi ya ce kada wani ya yi sallah sai a unguwar banu quraiza to suna cikin tafiya sai lokacin rana ta kusa faduwa rana za ta fadi sai wasu daga sahabban annabi suka ce a tun da rana za ta fadi za mu yi sallah yanzu sai suka yi sallan la'asar a wannan lokaci ɗaya sashin sahabbai kuma fa suka ce a kun manta sanarwar da manzon Allah yake yi annabi ya ce la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani quraiza kada wani ya yi sallar la'asar sai unguwar banu quraiza ai ko rana za ta faɗi ba za mu yi sallah ba sai mun isa wannan unguwa kashi guda kenan kaga kenan sai aka samu rabuwan kai a tsakanin sahabban manzon Allah to abdullahi ibn umar yace fa dhukira zalika lin nabiyyi a lokacin da annabi ya iso sai aka bashi labari ya rasulullahi kaga ga sanarwar da ka sa ayi to wannan sanarwa ta sa kawunan mun rabu kashi biyu don lokacin sallah ya kusa fita ba mu iso unguwar banu quraiza ba tunda lokacin la'asar ya kusa fita saboda haka mu sai muka ga ya kamata mu yi sallan mu wadancan kuma suka ce mu ba za mu yi ba sai mun isa abdullahi ibn umar ya ce falam yu'annif wahidan minhu manzon Allah bai zargi kowa ba annabi bai ce komai ba annabi ya shiru kaga ya gwada cewa duka sun yi daidai wanda ya yi sallar akan hanya ya yi daidai wanda ya ki sallar akan hanya sai da aka iso wannan unguwar shi ma ya yi daidai saboda kowannensu ya yi ƙoƙarin bin umarnin Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar ma kowa ba shi ma abdullahi ibn umar hadisin sa muttafaqun alai yana sahihul bukhari babu marji'in nabiyyi min al-ahzabi kuma yana sahihu muslim babu mubaradat mubadara bil ghazwi wannan shi yake nuna akwai gaggawa akwai bukatar ai gaggawa idan za a yi yaki ba a jinkiri shi yasa nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tafi nahiyar gabacin madina ta unguwar banu quraiza kar ma a bari wato sai an riga an huta a kama hanya maza a tafi wannan hadisin na abdullahi ibn umar yanzu yazo a sahihu muslim abdullahi ibn umar yace na dafi na rasulullah manzon allah yasa aka dinga sanarwa ana shela a cikin garin madina yawman sarafa anil ahzabi a ranar da manzon allah ya dawo gida ranar da kafirai suka tarwatse suka bar garin madina a wannan ranan annabi yasa aka yi sanarwa kowa ya kama hanya a tafi unguwar banu quraiza ala la yusalliyanna ahadun adh-dhuhra illa fi bani quraiza kada wani ya yi sallar azhar face a unguwar banu quraiza kaga a sahihul bukhari kada wani ya yi sallar al-asr amma a sahihu muslim duka hadisin abdullahi ibn umar la yusalliyanna ahadun adh-dhuhra kada wani ya yi sallar azhar face a unguwar banu umayya banu quraiza to sai ya zama kamar an samu sabani kenan ta wajen lafazi فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وسنجز أور اللوك تشيزي فتا سودا كيس كي صلى أئند رانا تنمي قويا أئند سكي دسوك غرانا ذات قويا سيسك صلى لا أثر أما وسوك تشيبدامي وانن صلى با sai a wajen da manzon Allah ya gaya mana wa in fatana alwaqtu ko da lokaci zai fita ba da mu yi sallar ba sai mun isa wannan gurin saboda annabi da yace kar mu yi salla sai mun isa gurin yafi mu sanin darajar lokacin tunda manzon Allah yafi mu sani yace kada mu yi salla sai mun isa unguwar banu quraiza to bai kamata mu yi salla akan hanya ba Abdullah ibn Umar yace fama annafa wahidan min al-fariqain manzon Allah da ya iso bai yi zargi ga kowa ba daga cikin waɗannan bangarori biyu na musulmai to don haka aka samu bambancin lafazi wasu malamai kamar misali in ka dubi sharhohi da aka yi ma Sahih Bukhari da kuma Muslim daga cikin sharhohin akwai Fathul Bari da Ibn Hajar yana juz'i na 7 shafi na 471 ibn hajar yace inna tawajjuhan nabiyyi ilaihim kana li sab'in baqina kana li sabqin min zil qa'da wa annahu kharaja ilaihim fi salasati alafin kwanaki 7 suka rage ma watan zul qa'da ya mutu a lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida daidai wannan lokaci mala'ika jibril ya masa umarni saboda haka sai manzon Allah ya bar garin madina ya tafi unguwar waɗannan kafirai yahudawa banu quraiza sahabbai da suke tare da manzon Allah mutum 3000 mutane 3000 suna tare da manzon Allah me ya dalili wa zakara ibnu sa'adin annahu kana ma'al muslimina 36 farasan ya taho a littafin tarihi na Ibn Sa'ad yana cewa a tare da musulmai akwai dawakai 36 mahaya dawakai 36 farasan wa awwaluhu kana baina bani quraiza wa baina nabi ahadun shine Ibn Hajar yace abinda yasa annabi ya bar garin madina ya tafi unguwar yahudawa saboda akwai alƙawarin zaman lafiya a tsakanin shi da su falamma ja'atil ahzabu a lokacin da waɗannan rundunonin mayaka na kafirai suka zo garin madina na qaduhu sai waɗannan yahudawan suka warware alƙawarin nasu suka shiga cikin waɗannan kafirai da suka zo da nufin su yaki manzon Allah wa zaharuhum kuma sun taimaka sun ba da gudummawa a wannan yakin ta yanda za a yi a yaki manzon Allah. Falamma hazamallahu azza wa jalla al-ahzab, a lokacin da Allah ya tarwatsa rundunoni, faja'a jibril wa man ma'ahu min al-mala'ika, sai ga mala'ika jibril ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu mala'iku min al-mala'ika. Faƙala da ya taho sai ya ce ma annabi, ya rasulallah in haɓu ila bani ƙuraiza, ya kai manzon Allah ka yunƙura mu tafi unguwar bani ƙuraiza. Faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala’ika jibrilu, inna fi ashabi jahdun, ya kai mala’ika jibrilu, sahabbaina suna tare da gajiya da wahala, kwana da kwanaki babu bacci babu abinci, to ga gajiya ga wahala. Faƙala sai mala’ika jibril ya ce masa, in habu ilaihim, ya ce ka tashi ka yunƙura mu tafi ga wannan unguwa ta Yahudawa. Fala’u ba’adi annahum, mala’ika jibril ya ce zan taya ka wato ainihin zaburarwa ta wajen fita zuwa wannan yaƙi. Saboda haka mala’ika jibrilu annabi ya gaya masa akwai gajiya a tare da musulmai, amma mala’ika jibrilu ya ce la a tashi a tafi wannan yaƙi. Wannan ya sa al’imamu muslim ya fahimta cewa shi yaƙi idan za a yi shi ba a jinkiri, idan lokacinsa ya yi to a yi shi. Saboda haka ya sa ya yi ma wannan babin da ya kawo labarin babin gaggauta ya al’amarin yaƙi. Yace fa’adbara jibril wa man ma’ahu min al-mala’ika, saboda haka sai mala’ika jibril ya juya da shi da mala’iku, ta yaya za su zaburar da musulmai suka dinga sukuwa a garin Madina da mala’ika jibril da sauran mala’iku, hatta sata al-gubaru fi zuqaqi bani ganmin min al-ansari, duk inda ka duba ƙura ya turnike sama. To idan musulmi ya dawo gida ya aje makami ya daga idansa sai ga ƙura ya turnike sararin samaniya, kaga ya san cewa ba zama, dole ne fita. Saboda haka yasa fa azama ala nasi Allah ya sallu al-asr, manzon Allah kuma sai gashi ya aiko mai sanarwa kada mutane su yi sallar la'asar face unguwar bani ƙuraiza hatta ya atu bani ƙuraiza. Qala falabisan nasu silaha, saboda haka sai mutane kowa ya ga ƙura ya turnike, kowa ya ji sanarwar manzon Allah, sai kawai ya ɗauki makami ya saka. Falam ya atu ƙuraiza hatta garabati shamsu, kafin su iso unguwar rana ta ɓuya. To daidai wannan lokaci ne aka samu jayayya a tsakanin sahabbai. Fahtasamu inda gurubi shamsi, fasallat ta'ifatun al-asra, sashi guda suka yi sallar la'asar, ba su bari ranar ta ɓuya ba. Wa tarakataha ta'ifatun, sashi guda kuma suka ƙi yin sallar. Wa qala, suka ce inna fi azmati rasulillah, ai annabi shi ya zaburar da mu ya tabbatar mana kada mu yi sallah sai a unguwar bani ƙuraiza. Falaisa alaina ismun, saboda haka in ma rana ta ɓuya ba mu yi sallar la'asar ba, ba mu da zunubi. Saboda haka lokacin da annabi ya iso, falam yu'annif wahidan min al-fariqain, wannan bayanin Ibn Hajar kenan da yake sharhin Sahih al-Bukhari. To haka nan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad shi ma ya yi sharhi game da abin da ya auku a lokacin da manzon Allah ya bada umarni a tafi yankin Banu Quraiza. Kullum min al-fariqain ma'jurun bi qasdihi, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce kowane sashi yana da ladansa, kowane sashi yana da lada, illa anna man salla hazal fadilataini, amma wanda ya fi lada shi ne wanda a lokacin da ya ga cewa rana za ta ɓuya sai ya ga bai kamata ya bari rana ta ɓuya ba, don haka sai ya yi sallah a lokacin. Wannan ya fi kowa lada. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce dalili kuwa saboda ya samu falala guda biyu, na daya imtisal al amr fil isra'i ai annabi da yace kada ayi sallah sai an isa unguwar banu quraiza yana nufin ai saurin fita ne manzon Allah yana nufin a gaggauta a bar gida kar a zauna da jiran cewa sai an yi sallar la'asar kafin za a kama tafiya manzon Allah sai yace ayi sallar la'asar din a banu quraiza abinda yasa manzon Allah yace kar ayi sallah anan saboda a gaggauta tafiya to kaga wanda yayi sallar sa a lokacin da rana ta zo buya ya samu lada kashi biyu na farko ya samu ladar biyayya ga manzon Allah saboda ai bai yi sallar la'asar din a garin Madina ba na biyu fa imtisal al amr fil muhafazati ala al waqti da lokacin sallar la'asar ya zo fita sai yaga bai kamata ya saba ma Allah ba waye ya karantar da mu sallah annabi ne waye karantar da mu sallah tana da lokaci manzon Allah ne saboda haka shi manzon Allah ba zai ce mu saba ma Allah ba saboda haka sai yayi sallar sa bai bari rana ta buya ba to wannan yafi samun lada babu shakka inji Ibn al-Qayyim Jawziyya wala siyama ma fi hadhihi salati bi ainiha sai Ibn al-Qayyim yace musamman sallar la'asar domin sallar la'asar tana da hadari sallar la'asar tana da hadari min al-hafzi ala al-muhafazati alaiha annabi da kansa ya kwadaitar da mu mu kiyaye lokaci na yin sallar la'asar wato mu kiyaye kar mu yadda mu bari la'asar ta wuce ba mu yi ta ba manzon Allah yana nuna cewar man fatathu habata amaluhu duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta wuce ya rasa ta to wannan mutumin aikinsa ya baci babu shakka hadisi ya tabbata daga manzon Allah kuma abinda fahimta ta nuna mafi inganci idan mutum ya ki yin sallar la'asar da gangan to duk wani aikin lada mai kyau da yayi a wannan ranan Allah ya bata shi duk wani aiki da yayi mai kyau a wannan ranan ba shi da lada Allah ya rusa wannan aikin wa inna ma lam yu'annif alladhina akharuha abinda yasa annabi bai yi fada ma waɗanda suka ki yin sallah a lokacin da rana ta zo buya ba liqiyami uzrihim saboda babu shakka suna da uzuri me uzurin su at-tamassuku bi zahiril amri sun yi riko da zahirin umarnin manzon Allah annabi yace kada wani yayi sallar la'asar sai a unguwar banu quraiza sai suka yi riko da zahirin wannan umarni ولانهم اجتهدوا فاخروا saboda haka sun yi abin da ake cewa al-ijtihad sun yi kokari ta wajen dagewa su ga cewar sun gano hukuncin al'amari kuma bisa ka'ida duk wanda ya dage akan kokarin ya gano hukuncin al'amari yana samun lada haka nan al-imam an-nawawi shi ma yayi sharhi game da fitar manzon Allah a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Madina zuwa yankin Banu Quraiza wannan ya zo a sharhu sahihi Muslim juz'i na 12 shafi na 98 al-Imam an-Nawawi yake cewa an samu lafazi kashi biyu a wannan lafazi kamar misali riwaya ta al-Imam al-Bukhari sallar la'asar ne a riwaya ta al-Imam Muslim sallar azhar don haka kamar salloli guda biyu ne yace to wannan ba mushkila bace fa mahmulun ala anna hadha al-amra kana ba'da dukhuli waqti adh-dhuhri abinda ya faru shine lokacin da annabi ya bada umarnin lokacin sallar azhar ne ya riga ya shigo wa qad salla الظهر بالمدينة manzon Allah ya riga yayi sallaci azhar akwai wadanda sun riga sun yi sallar azhar sahabbai sun riga sun yi sallan azhar a lokacin da annabi ya bada sanarwa amma asali sanarwan an yi ta ne a bayan a lokacin sallan azhar to a lokacin da annabi ya bada wannan sanarwa wasu sun riga sun yi sallan azhar saboda haka aka ce la tusallu al-asr illa fi bani quraiza kar ku yi sallan la'asar sai a nahiyar banu quraiza sannan faqila lil ladina lam yusallu dhuhra, akwai wadanda basu riga sun yi sallan azhar din ba a daidai lokacin da annabi ya bada wannan umarnin. To saboda haka sai zama sanarwar da ake yi shine kada su yi sallar azhar da la'asar sai an isa nahiyar banu quraiza. Waqad salla dhuhra bil wanda ya salla azhar aka ce kada yi la'asar sai a unguwar banu quraiza, wanda kuma bai sallan azhar ba fa sai aka ce kada yi wannan sallan azhar din sai an isa. Wato ana son jama'a su fita su gaggauta tafiya, saboda haka abinda suka aikata bai saba ma umarnin Allah ba, kuma bai saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To yana daga cikin dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga wannan unguwa ta Yahudawa da nufin ya yake su, tanfidhul amril ilahi, kamar yadda waɗannan hadisai suka nuna mana annabi ya tabbatar da umarnin Allah ne. Allah ne ya aiko an mala'ika Jibrilu da wannan umarni, manzon Allah ya tafi ya yaki waɗannan kafiran. Na farko kenan. Na biyu, gadur bani quraiza bil muslimin fi ma'rikatil khandaq, wato saba alƙawarin da suka yi na warware yarjejeniya na zaman lafiya da aka yi tsakaninsu da manzon Allah. رغم الأهود والمواثيق التي كانت بين المسلمين وبين قريظة وهجومهم على نساء المسلمين كاغا أبو بواغدا أكو ندايا الله شيباد أمرني النبي يا كيسو تقود باب دليلي وننكدي يا إسا حجة ذات ساء يا كيوت أن يهوداو إذن الله يأمرني باعتهمر الله. نبي alƙawarin da suka warware na zaman lafiya shi ma kadai yana cancantar, yana halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su. Sannan na uku, sun yi kokarin tozarta mata musulmai a lokacin da ake wannan yakin, saboda a lokacin da kafirai suka zo garin Madina, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tara mata a tsakiyar gari da kuma wuraren da suke nesa da ainihin inda ake aka ja daga da kafirai. Kamar misali, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata a gidan Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit dama can mutumin Madina ne. To sai aka tara mata a gidan shi, kuma daga cikin matan nan akwai gwaggon manzon Allah, ita ce Safiya bintu Abdul Muttalib, Safiya yar baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tana daga cikin mata waɗanda aka tara su a wannan gida, kuma dama can ta dade da musulunta. Ita wannan babar manzon Allah, ina yake ce mata Safiya bintu Abdul Muttalib. A lokacin da suke gidan Hassan bin Sabit, mata na tare, sannan kuma Hassan bin Sabit shi ma yana nan. Hassan bin Sabit ya ki fita ya taho inda sahabbai suka ja daga da kafirai. Me yasa? Saboda Hassan bin Sabit mutum ne mai tsananin tsoron yaki, yana da tsananin tsoron yaki. To sai zama yana tare da mata a gidan, an ɓoye mata a gidan shi ma yana tare da su. To suna ciki, da yake gidansa ɗin bene ne, an yi shi kamar tsauni. Suna ciki, sai ita Safiya bintu Abdul Muttalib ita tarwaito wannan hadisi, tana cewa ana awwalu imra'atin qatalat rajulan, ni ne mace na farko da na kashe namiji, mace ta farko da ta kashe kafiri a cikin tarihin mata da suka yi zamani da manzon Allah. To Safiya bintu Abdul Muttalib ita ce na fari, gwaggon manzon Allah, tana da ƙarfin hali. Kaga dai, yar baban manzon Allah ce, amma duk da haka tana da ƙarfin hali, tana da ƙarfin imani. Ta ce, kuntu fi fari'in hisni Hassan bin Sabit, kamar yadda manzon Allah ya tara mata a wannan gida na Hassan bin Sabit, wa kana Hassan ma'ana fi nisa'i wa sibyan, Hassan bin Sabit yana tare da mu. yana tsoro saboda haka yana tare da mata da yara waɗanda aka tara a wannan gidan hina khandaqan nabiyyu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskantan kafirai a inda aka ja daga a gaban ramin da aka tona safiya tace muna cikin wannan gidan famarra bina rajulun min yahud muna ciki sai na hange wani mutum yana zagaye wannan gidan suna sama take hangen wani yana zagaye gidan ta kasa shine sai tace ma hasan ya hasan inna hadha alyahudi bil hisni kama tara ya kai hasan kaga ga wani ba yahude yana zagaye wannan benan ka gan shi yace na gani sai tace wala aminhu an yadulla ala auratina ina ganin alamar shi wannan ba yahude kokari yake ya nuna inda muka buya saboda kai yana so ya gano ina muka buya sai ya ga makafirai wa kad shugila anna rasulullahi wa ashabu tace kuma ka sani manzon Allah al'amarin da yake gaban sa ya sa ba ta mu yake ba dan ana magana tagari ake ana tagari ne dan haka mun yi nisa da manzon Allah gudunmawar da zamu samu daga annabi da sahabban sa zai yi wuya ta iso akan lokaci dan haka gwanda mu dau mataki gwanda mu kare kawunan mu abinda nake so da kai inji ita gaggon annabi sallallahu alaihi wasallam tace mar faqum ilayhi faqtulhu ka sauko ka samu wannan ba yahudan kai fada da shi ka kashe shi in baka sauka kun yi fada ka kashe shi ba karshen ta zai nuna inda muke faqala shine sai hasan bin sabi yace ghafirullahu lakiya binta abdul muttalib Allah ya gafarta miki yake yar abdul muttalib wallahi laqad arafti ma ana bi sahibi hadha na rantsa da Allah ke kanki kin sani wannan abin yafi karfi na kaga kenan kowa ya san mutum yana tsoro sai safiya tace to falamma qala zalika da ya fadi haka walam ara indahu shay'an sai na dubi wannan ba yahudan da kyau naga ba shi da wasu makamai tace to sai naga cewa ni ma fa zan iya maganin shi ihtajaztu wa akhastu amudan min alhisni saboda ka na zaga wannan benan sai ta samu wani gimshiki wani babban gofa da ta samu wannan katako summa nazaltu min alhisni ilai sai na sako daga wannan benan fadarabtuhu bil amudi na dake wannan ba yahudan da wannan katakon hatta kataltuhu sai da na kashe shi na tabbata ya mutu kaga babar manzon Allah amma ka duba karfin halinta tace summa raja'tu ila alhisni sannan sai na koma na haukan wannan tsauni fa qultu da naje sai na ce ya hasanu to nayi mai wuya Allah ya taimake ni na kashe shi abinda nake so da kai anzil fastalibu ka sauka sai ka tube kayansa saboda ganima ne ka cire kayan jikinsa saboda ganima ne fa innahu lam yamna'ani an aslubahu illa annahu rajul abinda ya hana in cire mar kayan saboda shi namiji ne ni mace ne shi yasa na hauro akan ka je kai wannan aiki sai ya ce mali bi salabihi min hajatin sai dai kuma ni banda bukatar magani mashi inji Hassan kaga kenan baya bukatar ganima wato mutum ne mai tsananin tsoro amma Allah ya taimake shi yana da makamin da wani bayi da irinsa shine harshe mawaki ne shine wanda manzon Allah ke cewa Allah yana taimakon sa da mala'ika Jibrilu saboda haka idan kai kana da jaruntaka ta wajen fada da takobi shi kuma yana da jaruntaka ta wajen fada da harshe idan ta wajen waka ne a kare manzon Allah babu kamar shi idan waka ne a ba mu makiya manzon Allah haushi babu kamar sa amma idan aka zo yaki a yana tsoro yana nan tare da matanan za su uya wannan yana kitabul mustadrak hadisi na 6867 kuma yana siratul nabawiyya na ibnu hisham yana mujallal na uku shafi na 700 da 11 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad yana mujallad na 3 shafi na 116 yana bada labari yace amma Quraiza wannan kabilar Yahudawa da ake kira Banu Quraiza fa kanat ashadd al-yahudi adawatan li rasulillah duk Yahuda wanda suke kewayen Madina babu Yahuda wanda suka fi tsananta kiyayya ga manzon Allah fiye da waɗannan Yahudawan wa aglavahum kufran babu wanda ya fi su tsananin kafirci walidhalika jara alaihim ma lam yajri ala ikhwanihim saboda haka yasa hukuncin da annabi ya musu ya bambanta da hukuncin da aka yi masa wajen Yahudawa waɗanda suke zama a nahiyar Madina fa hasarahum a lokacin da manzon Allah ya fita daga Madina da shi da sahabbai suka taho unguwar Banu Quraiza suka yi ma wannan unguwar ƙawanya su kuma Yahudawa suna da bene da suka gina na ɓuya saboda haka sun shiga wannan benen ta yanda musulmai in san tawo ba za su iya samun isowa gare su ba to annabi ya yi ma wannan unguwa ƙawanya tsawon kwana 25 idan aka ce an yi ma gida ƙawanya kwana 25 za ka ce eh za su iya dadewa babu shakka saboda akwai abinci a tare da su amma abincin kwana 25 ai ba karamin abinci bane saboda ka za ka samu tattalin da kai makanka da iyalanka a gida ya kare to shine hikimar ƙawanya idan mutun ya shiga wani gidan buya sai a zagaya a jira lokacin da abincin zai kare ai zai sauko in ya sauko zai tarar da musulmai suna jira to hatta jahadahumul hisar sai da ta kai ga sun gaji abincin da suke amfani da shi ya kare karshenta dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su zabi ala tardawna an yahkuma fiikum rajulun minkum kun yadda tunda ni dai baku gaskanta ni ba amma ku zabu wani mutum guda wanda zai muku hukunci ku zabu mutum ɗaya tak duk mutumin da kuka zaba da ni da ku duka za mu yi biyayya ga hukuncin da yayi kalu bala suka ce mun yadda kwarai kuwa kaga annabi ba shi ya zaba musu mutum ba manzon Allah ya ce ku zabu mutum ɗaya wannan mutumin ya bayyana hukuncin da ya dace da ku saboda kun ci amana waɗanda aka yi alƙawarin za a zauna lafiya babu yaƙi a tsakani za a tsare mutuncin juna sai gashi yau sun haɗa kai da maƙiyan annabi suna ƙoƙarin su kawo yaƙi garin Madina to nan su da kansu suka ba da shawara fa za ka ila Sa'ad bin Mu'az sai suka ce ai mu mun yadda da Sa'ad bin Mu'az in dai shi ne za a wakilta ma ya yi hukunta al'amarinmu mun yadda duk abin da ya hukunci mun yadda kaga su da kansu suka ayyana sunan shi to dama can a zamanin jahiliya su larabawa da suke garin Madina akwai al'ausu akwai al-khazraj sai ya zama Banu Quraiza din nan Yahudawan su sun haɗu suna da wato alƙawarin taimakekeniya a tsakaninsu da al'ausu al'ausu kuwa shine kabilar Sa'ad bin Mu'az saboda kai sai ake kiran shi Sa'ad bin Mu'az al'ausi mutum ne dama shugaba ne na wannan kabilar kuma tun kafin zuwan manzon Allah garin Madina akwai fahimtar juna a tsakaninsu da Yahudawan Banu Quraiza to sannan akwai wasu Yahudawan waɗancan Yahuda kuma ya zama suna da haɗin kansu ga wasu kamar misali Banu Qainuqa suna da haɗin kai da Banu Nadir suna haɗin kai da Banu Nadir da kuma Yahudawan da kuma Larabawan Al-Khazraj kalu don haka sai suka ce radina mun yarda ya rasu ya Muhammad mun yarda ka turo Sa'ad bin Mu'az shi zai mana hukunci fa arsala ila Sa'ad bin Mu'az saboda haka annabi yana yankin Banu Quraiza shi kuma Sa'ad bin Mu'az yana masallacin manzon Allah saboda ana lokacin da ake yamutsi na ainihin zuwan waɗannan sojoji da suka kewaye garin Madina aka samu wani ya harbe shi da kifiya jini na zuba manzon Allah yasa aka yi masa tanti a cikin masallaci yana zaune kaga kenan annabi ya taho yankin Quraiza banu Quraiza sun yadda Sa'ad bin Mu'az yayi hukunci shi kuma Sa'ad bin Mu'az yana cikin Madina to da ka sai manzon Allah ya aika fa arsala ila Sa'ad bin Mu'az manzon Allah ya aika Madina yace azo da Sa'ad bin Mu'az wa kana fil madinati lam yakhruj ma'ahum li jurhin kana bihi shi bai fito ba saboda wannan raunin da yake tare da shi fa urkiba himaran saboda haka sai aka kai jaki da aka kai jaki sai aka dauke shi aka dora akan jaki waja'a ila rasulillah sai ga Sa'ad bin Mu'az ya taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya samu hadisi daban-daban akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake bada labarin zuwan Sa'ad bin Mu'az fa ursila ilai faja'a il alahimarin ga Sa'ad bin Mu'az ya taho akan jaki falamma balaga qariban min al-masjidi a lokacin da yazo kusa da inda annabi yayi masallaci a wancan unguwa ta Yahudawa inda annabi ya kewaye su inda aka yi musu kawanya kwana 25 annabi yayi masallaci wani a wurin inda ake sallah saboda ka sai ga Sa'ad bin Mu'az ya zo da jaki ya kusa daga wannan masallacin sai manzon Allah yake ce masa sahabbai i'tu khairakum aw sayyidakum manzon Allah yake ku tashi ku je ga shugabanku ku tashi ku je ga shugabanku ba wai manzon Allah yana nufin ku miƙe saboda girmamawa gare shi ba a'a annabi yana nufin aje a saukar da shi daga kan wannan jakin saboda bai da lafiya to da ya taho sai manzon Allah ya ce masa ya Sa'ad ha'ula'i nazaru ala hukumika abinda yasa muka ce ka zo saboda waɗannan Yahudawan na ce su za'u mutum ɗaya yayi musu hukunci sai suka ce sun yarda da duk hukuncin da za ka yi saboda haka qad amaraka Allahu ta'ala an tahkuma fihim Allah ma yayi umarni Allah da kansa yayi umarni ka yi hukunci in ji manzon Allah faƙala Sa'ad sai Sa'ad ya ce a hakumu fihim ya rasulallah in yi hukunci ga waɗannan mutane alhali Allahu wa rasuluhu a haƙu bil hukumi Allah da manzo suka fi cancantar su yi hukunci a ce ni in yi hukunci sai ya ce ya yi umarnin Allah ne gare ka Allah shi ya yi umarni a kanka yi hukunci sai Sa'ad bin Mu'az ya ce an yadda da hukuncin da zan yi duk wanda hukuncin ya shafa ba zai yi kuka ba Yahudawa suka ce sun yadda manzon Allah ya ce ni ma na yarda Sa'ad bin Mu'az sai da ya tambaya ya ce wa hukumi nafizun alaihim ya rasulallah da kace in yi hukunci gare su wannan hukuncin da zan yi zai tabbata a kansu idan na yi hukunci Allah zai zartar da shi sai manzon Allah ya ce idan ka yi hukunci Allah zai zartar da shi qadaita bi hukmillah wannan hukunci da zaka yi hukunci ne wanda ya dace da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ne ya yi umarni a kai sai Sa'ad bin Mu'az ya ce man hahuna duk waɗanda suke nan idan na yi hukunci hukuncin na iya hawa kansu aka ce eh sai ya dubi manzon Allah ya ce har da manzon Allah idan na yi hukunci hukuncin ya shafe shi sai manzon Allah ya ce na'am wa alayya Allah ya maka umarni saboda ka in kai hukunci in ma hukuncin ya shafe ni na yadda saboda haka sai Sa'ad bin Mu'az kaga kenan ya samu shaida duk abin da ya hukunta ya tabbata sai Sa'ad bin Mu'az ya ce fa inni ahkumu fihim ni hukuncin da nayi game da waɗannan Yahudawan shine an ya kutalar rijalu maza da suka balaga gaba ɗaya hukuncin kisa ne a kansu watusbiya zuriya ya rafa sun zama fursunoni watuksamal amwalu dukiyar sufa ta zama ganima ga hukuncin da ya kuma su da kansu suka zaɓe shi su suka zabe shi yayi wannan hukunci yana gama hukunci sai manzon Allah ya ce qadaita bi hukumillahi ai wannan hukunci da kai hukunci ne na Allah kai hukuncin da Allah da kansa yayi irin sa wato annabi yana jira ya ji hukuncin da Sa'ad bin Mu'az zai yi sai gashi Sa'ad bin Mu'az yayi hukuncin da ya dace da hukuncin Allah wannan hadisin yana sahih al-Bukhari babu idza nazal adu ala hukmi rajulin yana kuma sahihu muslim babu jawazi qitali man naqadha al-ahda hatta hadisin abu sa'id al-khudri lokacin da sa'ad bin mu'az ya gama sai manzo Allah ya ce laqad hakamta fihim bi hukmi Allah min fawqi sab'i samawatin ya kai sa'ad bin mu'az kai hukuncin da ya dace da hukuncin Allah wanda ya zartar da shi tun daga sammai bakwai me yasa saboda wannan hukuncin yana cikin alqur'ani yana suratul anfal aya ta 55 in ka dubi wannan ayar zaka ga abinda sa'ad bin mu'az ya hukunta ya dace da abinda Allah ya faɗa a cikin wannan aya abinda Allah ya ce inna sharrad dawabi indallahi mafi sharrin dabbobi a wajen Allah allazina kafaru sune kafirai kaga dabbobi duka halittun Allah ne amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duka wata halittan da Allah yayi babu halitta mafi sharri kamar kafiri Allah ka tsare mu daga kafirci Allah ya ce fahum la yu'minuna waɗanda ba su imani sai Allah ya bayyana ɗaya daga cikin mugun halin kafirai allazina ahatta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marra waɗanda ka kulla alƙawarin zaman lafiya da su sannan suke warware wannan alƙawari a kowane lokaci aka kulla wahum la yattaquna ba sa kiyaye dokoki fa imma tasqafannahum fil hardi in Allah ya gama ka da su a yaƙi fasharrid bihim man khalfahum kasa na bayansu su zama abin misali gare su la'allahum yadhakkaruna saboda su zama abin tunawa idan Allah ya gama ka da kafiri mai warware alƙawari to kasa ya zama abin misali ga kafiran baya in ji Allah kaga kenan Allah ya tabbatar a yi hukuncin da kafirai in sun ji ba za su yi irin abin da su suka aikata ba shine Allah ya ce fa imma takhafanna min qaumin khiyana daga yanzu duk sa'ilin da kake tsoron wasu mutane za su ci amanarka dama can akwai alƙawarin zaman lafiya a tsakaninka da su sai gashi sun yi wani abu wanda yake nuna sun warware wannan alƙawari na zaman lafiya to karka yadda ka jira su faɗa maka da zaran ka ji tsoron kafiri ya warware amana fanbiz ilaihim ala sawa Allah ya ce ka jefar masa alƙawarinsa kuma a sanar da shi idan da akwai alƙawarin zaman lafiya to yanzu da aka ga take-taken kafirai take-takensu ba na zaman lafiya ba ne to kar musulmi ya jira sai kafiri ya faɗa mishi ya yi kuskure da zaran ka ga alaman kafiri ya warware alƙawarin zaman lafiya a tsakaninka da shi Allah ya ce to ka fara jefar da alƙawarin amma ka sanar da shi zaka jefar da alƙawarin kuma ka sanar da shi shine Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu cin amana kaga idan ka dubi wannan ayan sai ka dubi abinda Sa'ad bin Mu'az ya hukunta sai kaga ya dace da hukuncin Allah kamar yadda manzon Allah ya tabbatar to wannan shine abin da ya auku meye laifin su mun ji laifin su sun warware alƙawarin da suka yi da manzon Allah yanzu sun ba da haɗin kai da kafirai akan a yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda ba su ci nasara ba ai kaga manzon Allah kuma ba zai zauna da su a haka ba shi yasa nan take Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina ya taho unguwar waɗannan Yahudawan wannan ya zo a ƙarƙashin umarnin Allah wa imma takhafanna min qaumin khiyana fanbiz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin saboda haka sai Allah ya saukar da ayoyi guda biyu a suratul ahzabi Allah ya saukar da ayoyi guda biyu a suratul ahzabi aya ta farko mai Allah ya ce wa anzalal ladina
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتعسرون فريقا
وأنزل الذين ظاهروهم الله يا سوكر دا وطن دا سكا كارفا فام وطن شارون دنونين kaga rundunonin kafirai sun taho Madina sun zagaye da nufin za su yaki manzon Allah da musulmai za a ga bayan musulunci gaba daya to sai ga waɗannan Yahudawa zaharuhum sun karfafa ma waɗannan rundunonin kafirai da suka kawo hari garin Madina sun karfafa musu kaga wannan shine laifin su shi yasa Allah yace anzalal lazina zaharuhum min ahli alkitabi Allah shi ya saukar da waɗannan Yahudawa shi yasa aka ce musu min ahlul kitab waɗanda suke cikin ahlul kitab waɗanda aka ba su littafi Allah shi ya saukar da su daga ina min sayasihim daga gidan buya dan suna da gida na buya shine gidan tsaro shi ake kira al-husun shine Allah ya kira sayasihim Allah ya saukar da su daga waɗannan benaye wannan bene da suka yi na buya Allah shi ya saukar da su wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba kuma Allah ne ya jefa tsoro a zukatansu in banda Allah ya jefa tsoro a zukatansu da busako ba saboda haka lokacin da suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da su ai a wannan lokaci tsoro ne ya riga ya shiga zukatansu saboda sun ga cewa zaman su a wannan gurin ba zai amfane su ba don haka yasa suka sauko daga wannan gida na buya Allah yana cewa fariqan taqtuluna sashi kuna kashewa wa ta'siruna fariqa kuma kuna kama sashi a matsayin fursunoni kaga sun zama kashi biyu kenan daidai hukuncin da Sa'ad bin Mu'az yayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin da Sa'ad bin Mu'az yayi bisa umarnin manzon Allah akan cewar a kashe maza idan sun kai balaga na yaki duk wani wanda ya kai haddi na yaki hukuncin kisa ne akan shi me dalili saboda sun warware wannan alƙawari na zaman lafiya sannan sun ba da haɗin kai a yaki manzon Allah inda sun yi nasara kaga kenan da babu annabi babu musulmai da su za su kashe musulman to tunda ba su yi nasara ba to dama wannan kasada ce hukunci ya dawo kansu saboda ka abinda suka yi nufin yi shine ya koma kansu kamar yadda ake cewa kaikayi ya koma kan mashaƙiya wannan shirin da suka yi ne na ganin cewa sun kashe manzon Allah sun ga bayan addinin musulunci Allah ne bai ba su nasara ba amma da sun samu nasara abinda za su yi kenan to tunda ba su samu nasara ba fa Allah ya ce ta hukuncin ya dawo kansu idan mutum ya nufin kisan ka bai samu nasara ba to babu shakka kai da ka samu dama karka kyale shi wato karka sake bashi dama shi yasa Allah ya umarni ga musulmai suka tafi wannan unguwa aka kewaye su hasarahum 25 layla wannan yazo a littafin tarihi yazo a sharhi da aka yi waɗannan hadisai da muka karanta kamar sharhin Fathul Bari a mujallar na 7 shafi na 476 annabi ya musu kawanyar kwanaki 25 hatta ajhadahumul hisaru har sai da wannan kawanyar ta jikatar da su sun jikita wato sun gaji sun wahala wa quzifa fi qulubihim ar-ru'ba sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu shine wanda ayan nan take tabbatar mana أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا من الله يجي آية تبيو
وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء
wa aurasakum ardahum Allah yace kuma ya gadar muku kasansu tunda an yake su kaga yanzu kasar ta zama gadon musulmai aurasakum ardahum Allah ya gadar muku gonakinsu wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyansu to ba nan kadai bane wa ardal lam tatauha akwai wata kasar ma da ba ku riga kun taka ta ba Allah yake ga wasu sahabban manzon Allah akwai wata kasar da ba ku taba taka ta ba ita ma Allah ya muku alkawari zai ba ku wato shine yake gwada nasarar da za a samu a yankin arewacin duniya wato shine yankin turai don wannan yankin nan ne ake samun yahuda da kuma nasara to Allah ya yi alkawari kasar nasaran Allah zai ba da shi ga musulmai kuma abin da ya tabbata kenan wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko bisa dukkan komai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci duk wani wanda ya zama baligi ne hukuncin kisa ne a kansa wannan hukunci wanda su suka zaba ne ya tabbata ta hukuncin masoyin su Sa'ad bin Mu'az kuma sahabin annabi Muhammad wanda ya zama shi ya hukunta haka din sai da aka kashe mutane 40 mazaje waɗanda sun kai balaga mutum 40 ne waɗanda aka kashe amma banda mutum ɗaya akwai mutum guda wanda ba a kashe shi ba shine Amr bin Su'da al-Quradhi Amr bin Su'da al-Quradhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a kashe shi me yasa innahu kana ya'mur bil wafa'i manzon Allah yace musu abinda yasa ni ce kar ku kashe wannan saboda a lokacin da waɗannan rundunoni suka zo garin Madina suna kokarin za su yaki manzon Allah sai ya zama sojojin waɗannan Yahudawan suka yi yunkurin za su ba da haɗin kai shi wannan mutumin Amr bin Su'da al-Quraji ya ce musu kar ku yadda kar ku shiga wannan fada yana ta gargaɗinsu kar ku yadda ku saba alkawarin da kuka yi na zaman lafiya da Muhammadu ya dinga musu wa'azi shi wannan mutumin kaga dai manzon Allah baya gurin amma Allah ya sanar da shi manzon Allah ya ce kar ku kashe shiga abin da ya dinga yi falizalika naja saboda haka sai ya tsira wannan ya zo a kitabul amwal na Humaid bin Zanjawai yana shafi na 461 musamman Ibn Kasir yayi babi akan yanda aka hukunta kisa ga waɗannan Yahudawa na Banu Qurayza kuma ya kawo babi akan shi wannan mutumin da manzon Allah ya ce kar a kashe shi wato shine Amr bin Su'da al-Quradhi yana al-bidayatu wan nihaya a mujallal na 5 shafi na 550 wato annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka abin da ya hukunta ya dace saboda shi wannan mutumin kafin ma a kawo ga wannan lokaci wanda kabilarsa ta ba da haɗin kai a yaƙi manzon Allah ya daɗe yana gaya musu yana ce musu ya ƙaumi qadara aitum ma ra'aitum kun ga abin da kuka gani yana tabbatar musu gaskiyar manzon Allah kuma har aka kai lokacin da rundunoni suka hadu kewayen Madina da nufin za su yaƙi manzon Allah Allah ya turo guguwa guguwan ta tarwatsa su bayan guguwa ta tarwatsa mayaka gaba ɗaya sun gudu to sai shi wannan mutum ya sake tara ƴan uwansa Banu Qurayza yace musu ya ku jama'ata na dade ina muku wa'azi ina yawan maimaita nasiha gare ku to yanzu kun ga abin da kuka gani domin guguwan nan da ta kori sojojin nan ku ku sani umurnin Allah ne ba aikin dan adam bane saboda duk mutumin da ya ga Madina a wannan lokaci idan bai yadda da Allah ba zai yi tunanin kwanar manzon Allah ta kare saboda kawanyar da aka yi magarin Madina sojoji 10,000 shi manzon Allah nashi sojojin ba su wuce 3,000 ba kuma gashi waɗancan suna da makamai sun zo da shiri amma sai gashi Allah ya tarwatsa wannan runduna da iska shine shi wannan bayahudi yake gaya ma ƴan uwansa yace don haka kun ga abin da kuka gani na ikon Allah game da Muhammadu fa'ati'uni abinda nake so da ku bi umurnina wa ta'alau nattabi'u muhammadan ku zo in muku jagora gaba daya mu musulunta a gaban Annabi Muhammad. Fa wallahi na rantse muku da Allah innakum lata'lamuna annahu nabiyyun, ko ban fada muku ba, ina rantsuwa da Allah dukkanku babu wanda a zuciyarsa bai san cewa Muhammadu gaskiya ne annabin Allah bane. Yace ko ban fada ba, wallahi na san kun sani. Qad basharana bihi wa bi amrihi, ai kafin ma yanzu, ai akwai wasu bakin malaman Yahudawa da aka yi, wasu malamai guda biyu, ɗaya ana kiransa Ibn al-Hayban Abu Umair, ɗayan kuma ana kiransa Ibn Hirashin, wahuma a'lamu yahud, su ne suka fi ilimi a cikin Yahudawa gaba ɗaya, kuma su suna zama ne a Baitul Maqdis, suna Isra'ila. Ja'ana yatawakkafani qudumahu, musamman waɗannan malaman Yahudawa guda biyu suka tashi daga can ƙasar Filistin, suka taho Madina, suka baƙunci waɗannan Yahudawa Banu Qurayza ɗin. Da suka zo, suka mana albishir cewa akwai annabi zai zo garin nan. Sun gaya wa Banu Qurayza, don haka duk sojojin Banu Qurayza, duk wani baligi ya sani, saboda waɗannan malaman sun taho sun faɗa. Wa amarana bittiba'ihi, kuma suka mana umarni suka ce idan annabin nan ya zo don mun karanta a littafi, annabin ƙarshe zai bayyana kuma zai dawo garin nan. Shi yasa suka zo garin. Waɗannan malaman suka ce wa ‘yan uwansu Yahudawan Banu Qurayza, ku yi imani da wannan annabi idan ya zo. Shi ne shi wannan mutum yake cewa ja'ana min baitul maqdisi, sun zo mana ne daga Baitul Maqdis, kaga kenan ba Yahudawan da suke zama a ƙasar Larabawa ba ne. Wa amarana an nuqri'ahu minhum as-salama, kuma waɗannan malaman suka ce mana idan annabin ya dawo garin Madina, ga saƙon da muke ba ku gaya wa annabi ɗin muna karanta masa sallama. In ji waɗannan malamai guda biyu na Yahudawan. To, abin da ya faru, sun mamata ala dinihima wa dafannahuma bi harratina hadhihi, Allah da ikonsa, sai waɗannan malamai guda biyu baki da aka yi daga ƙasar Filistin, sai gashi Allah ya karɓi ransu a nan, a wannan unguwa ta Banu Qurayza. Da Allah ya karɓi ransu, sai suka binne su a nan ga kaburburan, suna nan a wurin. Shi ne shi Amru bin Su'uda yake ce ma mutanen ‘yan uwansa, yana cewa da fanna huma bi harratina hadihi, mun binne waɗannan malamai a wannan unguwa tamu, duk kun sani idan akwai wanda zai musanta ya ɗaga hannu. Shi ne sai ya ce fa askata alqaum falam yatakallam minhu, gaba ɗaya jama’an sun yi shiru, babu wanda ya furta kalma ɗaya, saboda sun tabbatar abin da ya faɗa gaskiya ne. Kuma wannan yana cikin riwaya ta al-Imam al-Qurtubi, yana cikin riwayar al-Imam al-Baihaqi wanda yana kitabu sunan al-kubra, yana ya taho a matsayin riwaya ta hadisi, baya ga cewar ya zo a littafin kitabu al-amwal na Ibn Zanjawai, sannan kuma yana littafin tarihi na al-bidayatu wan nihaya na Ibn Kasir, yana juz'i na biyar shafi na 550. Wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu, saboda me? Saboda cin amana da suka yi da taka dokar Allah tabaraka wa ta'ala na warware alkawari da aka kulla akan za a zauna lafiya. Don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya irin wannan hukunci gare su. Allah ya kare mu daga sharrin munafinci, kuma Allah madaukaki ya kare mu daga makirci na Yahudawa da kafirai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك